gaskiyar lamari wannan magana ƙarya ce kage ne wanda muka wato bincike muka ga cewa jami'an gwamnatin jihar Kano su suka kirkiro wannan kuma su suka kirawo wasu mutane suka sanar da su cewa aje ai wannan abu wannan magana da ake yi ƙarya ne ban santa ba Allah kuma shine sheda ban taba zama da wani a cikin su ba wanda ake magana ma wanda aka ce magana ma ni ban taba sanin shi ba ban taba ganin sa ba kuma ba mu taba yin yarjejeniya irin wannan tare da shi ba abinda muke so mu ce shine ita wannan magana tana ma gaban shari'a musulunci kuma mu babu yanda za a yi mu je mu karye wani abu na shari'a musulunci ma hasali ma babu ita kuma ba zan taba yadda ni a matsayina na musulmi wanda nake bautawa Allah subhanahu wata'ala ba zan yadda a fito a ce za a ci mutunci ko martabar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka duk abin da suke yi magana ce ta kage wannan mutane da suke wannan abu sun san ƙarya suke